Allah gara ahadan sarkin baiwa Allah shi yayi duniya kuma sannan yayi komai gani na taba waƙar kwaddo sarkin tsalle abu dai in kun Allah kwaddo na da kafafu amma bai ta hiya shi jiddin sai dai tsalle kwaddo na da abinci abinci ne kwari abinci ne singi ko fara in tazo gani na taba waƙar kwaddo don dai tsalle sarkin tsalle kwaddo sai ka dawo gani na taba waƙar kwaddo don tsalle ne in rani ya kama zahi ya yawa kwaddo sai dai kuka ya kama roƙon Allah Allah ba murwa Kwa Allah ba murwa Kwa Allah ya yarwa sai kwaddo yayyo ganga Abin mamaki babban abin baushi kwaddo in yaji mota yana ago dabi Sai ya kuru-kuru da ido ba ya dagawa ko talo ya kama ketake ne duniya mu amma ya dan wauta tai tsuntsa Gani ya taba waƙar kwaddo don tsalle ne Kwaddo babban nama yan China suna ci nai kuma balle turawa Kwaddo na da abinci abinci ne kwari abinci ne singe ko hara in tazo sarkin tsalle kwaddo sai ka dawo a gani na taba waƙar kwaddo don dai tsalle sarkin tsalle kwaddo sai ka dawo